أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة غوما دوات الربيع من الآخر شكرا تدبو للألي هدو دا أربعين دا هدو هجرية وان دي دا چه دا هدو دا وطن غوما شاء دا شكرا تدبو بيو دا إشرين دا بيمي لادية zan mu ci gaba da karatun tauhidi da muke yi karatun aqida kuma cikin littafin al-Imam al-Hafiz wani littafi ne muka yi satin da wuce wani littafi ne muka taba itiqadi itiqad i'tiqadu a'immatul hadith kaga yanzu da ce littafin mutun yana da shi ba zancan a tambaye shi sunan littafin ya mance al-Imam al-Hafiz Abubakar al-Isma'ili kina irin wannan kyanta littafin da za shi wannan bai da ma safohi da yawa kyanta mutun yayi kokari ya samu littafin sunan in an samu abin da yasa ake samun irin wannan asalin ba da sunan ba daga shi malamin bane ba shi ya ba littafin suna ba shi yayi shi ne a haka nan kuma masu rubutu masu tahqiqi kowa sai ba shi sunan da yaga ya dace ne zan mu tashi inda yake cewa bai hukuncin mai barin sallah da gangan waqtalafu al-Imam al-Hafiz Abubakar al-Isma'ili Allah mushi rahama yake cewa sun yi sabani malamai akan hukuncin malaman hadisi gami da wanda ya bar sallah ta farilla har lokacin ta yayin tahimin gairar uzurin ba tare da uzuri ba fa kafarahu jama'atun jama'a da dama suka kahurta shi anan sharhi yace cikin su akwai Umar ibn al-Khattab da Mu'az ibn Jabal da Ibn Mas'ud da Ibn Abbas da Jabir ibn Abdullah da Abu Darda Allah ya rada su daga cikin tabi'an da suka kahurta mai barin sallah da gangan Ibrahim an-Nakhai Abdullah ibn al-Mubarak Abu Basqtiyani Ishaq ibn Rahuwiya Ahmad ibn Hanbal Abubakar ibn Abi Shayba da ma wasun su da dama Allah musu rahama kamar da yake cikin al-Muhallal ibn Hazm da ma'alim sunan na al-Imam al-Khattabi yace dan an rawaito daga Annabi alayhi salatu wassalam yana cewa bainal abdu wa bainal kufri tarku salah tsakanin bawa da kahurci shine kawai barin sallah yana barin sallah ya kahurta wa qauluhu da fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man taraka salata faqad kafar duk wanda ya bar sallah ya kahurta muslimi ya huddo shi har wancan ma muslimi ya huddo shi wa qauluhu da yake cewa man taraka salata faqad bara'at minhu zimmatullah duk wanda ya bar sallah alqawlin Allah ya kubuta daga alqawlin Allah shi ma wanda ibn jama'a ya huddo shi cikin littafin iqamatu salatu wa sunnati fiha wa ta'awwala jama'atun minhum wasu daga ciki da dama sun mushi ta'wili hadisin bizalika sun tahi cewa man taraka hajahidallahi annabi yana nihin wanda ya barta yana musunta bai yarda ba da cewa ba wajibi ce wannan shine ake cewa ya kafurta kamar yadda Yusuf alaihi salam yake cewa ni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah ni na bar addinin mutanen da ba su yi imani da Allah ba yana nihin tarku juhudul kufr barin kahurce ma kahurci barin musun kahurci kahurci ne kan cewa wanda bai kahurtar da wanda yake kahuri ba shi ma kahuri ne ka riga kallon Yahudawa da Nasaru akan cewa su ma ai addini ne suke da mu da su duk ɗaya ne wannan kahurci ne me yasa kamar da awar da ake yi ittihadul adiyana a yanzu a wannan zamanin duk wanda ya kudurin wannan kahuri ne dan saboda Allah ya kahurta su in baka kahurta su ba ka kare ta ayyan nan ta Allah yake cewa wa qala minhum wasu daga cikin su suke cewa innal imanu qaulun wa amal kenan anan fa'ida ce mu sani cewa wannan ayat ta cikin suratul yusuf ita ce dalilin da malaman sunna suka tayi akan haka wa minhum daga cikin su akwai mai cewa innal imanu shi imani qaulun wa amalun hada ne da aiki wal islamu shi kuma musulunci fi'lun ma farada al-insan shine aikata abinda aka faranta ma mutun ya aikata shi yace idza zakara kullu ismin madmunan ila al-akhar idan aka zukira kullu ismin idan aka ambaci kowane suna a tare da dan uwan shi kenan yana nihin ya bayyana mana hakikanin bambanci tsakanin musulunci da imani in sun zo tare kamar cikin hadisin jibril to musulunci ana nihin shine aikata abinda Allah ya faranta maka ayyukan gabbai imani kuma ana nihin fada ta baka aqida kawai haka ne in sun zo tare faqila wasu suka ce almu'minuna wal muslimuna jami'a mufarina urida bi ahadihi ma ma'an al-akhar am yurid bil akhar idan aka ce mummune da muslimi tare gaba daya daban-daban ana nihin tare da sukin dayan ba ana nihin dayan ba idan wa in zukira ahadul ismaini idan an ambace dayan kuma shamalal kullu wa ammahu ya hada dukkan kuma ya tattaro shi wannan al-hafiz al-isma'ili yana bayyana mana kyakkyawan mazhabi da malamai suka tahi akan wannan mas'ala shine cewa musulunci da imani in sun zo tare da kwai bambanci tsakaninsu shine wancan da muka fada idan sun zo kuma daban-daban to kowannan ya wakirci dan uwan shi in an ce musulman garin nan ana ne han mummune ha abin ko an ce mummunan garin nan ana ne han musulman cikin su dan saboda imani wata daraja ce wadda tana sama da musulunci musulunci shine daraja ta farko yace wa kasirun minhum diwa daga cikin su malaman qalu suna cewa al-islamu wal-imanu wahir imani da musulunci duk ɗaya ne yake cewa Allah yana cewa mai bitagi garal islami dinan duk wanda ya nemi wani musulunci addini falan yuqbala minhu ba za a karban mushi wannan addini ba wanda suka tahi akan wannan cikin su akwai Muhammad ibn Nasr al-Maruzi da Sufyan as-Sauri da Bukhari da Imam al-Muzani da Ibn Abd al-Barr kamar yake cikin Jami'ul Ulum haka nan daga Shafi'i al-Imam al-Maruzi shike da littafi mai mujallad 2 ta'zimu qadru as-salah kawai kan bayanin girman sallah yi da daddan malami ne yace falau annal imani ghayru lam yuqbal minhu da ace imani ba shi bane musulunci da ba za a amsan mushi ba wa qala yake cewa fa akhrajna man kana fiha min almu'minin fama wajadna fiha ghayra baytin min almuslimin kaga nan gurin mu'minin can harko kuma nan ya kira su da musulmi duka kuma Allah abu da yake nihi wanda suka kai akan cewa duk ɗaya ne a gama su a raba su abu ɗaya ne imani da alislam wannan hujja su ce ga su a aya wannan guri ɗaya Allah ya hada su kuma yana nihin abu ɗaya wannan kowanne hujjisu tana da ƙarhi wa minhum man zahaba ila anna al-islam cikin su akwai wanda yake cewa shi musulunci muktasim bil islam yake banti ne ga miƙa wuya da Allah wal khudu'u lahu da kaskanta kai gare shi wal inqiyadu li hukmihi da kuma miƙa kai ga hukuncin shi fi ma huwa mu'minun bihi ga wanda yake imani da shi kamar yadda Allah yake cewa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna kaga nan kuma kyarar Allah ya nuna cewa imani daban musulunci daban shi yasa nace muku kowannen yana da hujja mai kwari akan abin da yake kuma ba wani sabani bane kawai dai sabani ne a ce musulmi dalibin ilimi ya san da sabanin ya san kuma me ya kamata ya kudurce ba wai dan yana tasiri a akida ba bambancewa yace ya manuna alayka ana salamu suna maka gurin akan cewa sun musulunta kace musu kada ku yi mini gurin musuluncin ku ka sani ku sani cewa Allah shi yayi muku baiwa an hadakul lil iman an ambaci musuluncin har sobi kuma a ƙarshe aka ce an hadakum lil iman dan ayi nunin duk abu ɗaya ne wannan duka hujjoji ne yace wa haza aidan dalilul man qala huma wahid wannan sune dalilan wanda yace musulunci da imani duk ɗaya ne wa yaquluna malamai suna cewa inna allaha yukhriju minan nar allah yana hutawa daga wuta qauman wasu mutane yukhriju kenan min ahli tauhid daga cikin wanda suke ahlin tauhid bi shafa'ati shafi'ina ga cetan masu ceto tabbatar da ceto ne yake nihin wa anna shafa'ata haqqun cewa ceto gaskiya ne wal haudu haqqun kuma tabkin al-kausara gaskiya ne wal ma'adu haqqun makoma gaskiya ce wal hisabu haqqun hisabi gaskiya ne kamar yadda muka ce idan mutun ya karanci hadisan annabi raddi kyakkyawa zai karanta nan yana nihin raddi ga mu'tazila su suka kai akan cewa ceto duk sun kore shi babu ceto ko ana annabi babu duka yayi su mushi tawili kawai ba kare ta hadisin ba suke wata fassara suke mushi yace wala yaqdauna ala ahadin min ahlil milla malamai busu tabbatar wa yanki hukunci ga wani daga cikin ma'abuta addini annahu min ahlil janna cewa shi dan aljanna ne ko yan wuta ne ya anna ilmu zalika yajibu ahun da wannan ya bace ga ilimin kowa la yadruna ala ma zalmaut ba wanda ya san mutun akan me zai mutu yana kahurci yanzu baka san ba kan ya mutu ya musulunta yana musulunci yanzu baka san ba kan ya mutu ya sauya a alal islam am alal kufur akan musulunci mutun zai mutu ko kuma zai mutu akan kahurci yace walakin yaquluna sai dai suna cewa su malamai inna man mata ala alislam duk wanda ya mutu akan musulunci mustanibal lil kaba'ir yani sancin manyan manyan zunubai wal ahwa da sar rai wal asamu da zunubai fa huwa min ahli aljanna yana cikin yan aljanna dan Allah yana cewa innal ladzina amanu wa amilus salihat wanda suka yi imani suka yi aiki nagari walam yadhkur anhum zamban bai ambace wace kuma wanda basu da zunubi sai Allah ya ce ulaka hum khairul bariya sune mafifitan annan halitta sakamakon su a wajen Allah shine aljanna madawwamiya wa man shahida lahu annabi sallallahu alaihi wasallam bi ainihi wanda annabi ya mushi shaida kyarar da ainihi yace wani dan aljanna ne wa sahalahu zalika anhu kuma ya inganta hadisi sahihi daga annabi fa innahum yashaduna lahu bizalik dan na bayyana muku cewa babban aqida ba a daukan hadisi da ifi shi yasa yace ya inganta wannan ijma'in malaman duniya ne gaba daya babban aqida ba a daukan hadisi da ifi eh haka nan tabbatar ma da wani aljanna dole sai hadisi sahihi ittiba'an li rasul dan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tasdiqan li qawlihi dan gaskata magana shin ka karyata ka bar musulunci azabul qabri wa yaquluna suna cewa inna azabul qabr haqqun cewa azabul qabri gaskiya ce wa azabullahu manista haqqahu insha'a Allah yana azabtar ga wanda ya cancance shi in ya so in sha afa anhu in ya so yayi mushi rangwame li kaulihi ta'ala dan fadar Allah madaukin sarki cewa ga mutanen fir'auna iyalan gidan fir'auna da shi kanshi annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wuta ce ana ta bujuro musu ita dare da sahiya da yamma kuma yace wa yawma taqumu sa'a a ranar da kuma kiyama za ta tashi sai a ce adkhilu ala fir'auna ashaddal azab ku shigar da iyalan gidan fir'auna azaba mai tsanani sai ya nuna cewa annaru yuraduna alaiha wannan ana bujuro musu wuta a ina a barzakhu dan ba kiyama kiyama ba a hadu hukuncin ta ba a gaba ya hadu hukuncin ta fa asbata lahum ma baqiyatu dunya azaban bil gudu wal ashi ya bada labarin cewa matukar duniya tana nan sahada yamma ana ta yi musu azaba an san ku cewa da mutun ya mutu ba kiyama ba ce yaje barzakhu ce yace duna ma bainahuma banda abin da ke tsakanin biyun hatta iza qamatul qiyama har sai da qiyama ta tashi uzbu ashadul azab a musu azaba mai tsanani fala takhifu anhum kama kana fi dunya babu rangwame gare su kamar yadda kasance a duniya wa qala allah yake cewa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wanda kauda kai ga ambatona ga ibada ta to ya san cewa yana da rayuwa mai kunci yana nihin qabla fana'id dunya tunkan duniya ta kare anan duniya da barzakhu suma yanzu ku dan me yasa ya ce a gaba ya ce wana hashiru yawmal qiyamati a'ama me yasa fa in uwa Allah ya ce afala ya tadabburuna alquran qur'anin nan ba zai yi tadabburin shi ba malamai da tadabburi da bincike da sa hankali da hazaka suke wudu hukunce hukunci nan Allah ya ce irin na baya can wajen su fir'auna nan ya ce duk wanda ya kawo da kai ga ibada ta yana da rayuwa mai kunci a ina bai bayyana ba sai ya ce amma kuma gobe kiyama ma kuma zai tashi a makahu tunda an kawo wawul adaf ya nuna cewa wancan abun na baya daban ne ba tare yake da wannan ba kenan a duniya da barzakhu yake ne yace bayyana ya bayyana annal ma'ishatu dan cewa mummunar rayuwa qabla yawmal qiyama kahin qiyamar ta zo ne za a fada ta wa fi mu'ayanatan al-yahud wa an-nasara a cikin ganin yahudawa da nasaru da muke da mushrikai cikin al-aishur raga da rayuwa mai dadi wa rafahiya da rayuwa ta al-fahari fil ma'isha na rayuwa ma ya'lamu bihi annahu lam yurid bihi dankur rizq zan mu san cewa ba rayuwa kunci ta arziki ake nihi fil hayati dunya a rayuwar duniya kaddan Allah ya ce yana da rayuwa mai kunci mai tunanin arziki dan ga su yahudawa sun himu ma jin dadi da wadata yace da wujudu mushrikina isi'at dan ana samun mushrikai cikin yalwa ta arziki min arzakihim wa inna ma arada bihi ba'da al-maut yana nihin bayan mutuwa qabala al-hashri kahin aje tashin kiyama yace wa yu'minuna suna imani ahlul hadis da masalmi gaba daya bi mas'alatu munkarin wa nakir da mas'alar ru tambayan munkar da nakir alama sabata bihi al-khabar ga abin da ya tabbata na hadisi ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam ما قول الله تعالى تارد فدر الله ديك يتشوى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين الله أنا تبتر دا ممني واند سكي إيماني دا فدرك كاواتك الله يو دنيا دا لاهرة يتشي وما ورد في تفسيره أن النبي تفسير تيازو دا النبى عليه الصلاة والسلام النبي أفسر شيني يتشي وشيني ممني أنتم بيش أكبر يتشي لا إله إلا الله محمد رسول الله wannan kawai annabi yace shine fadar Allah ya sabbitu Allahu allazina an tafsirul qur'ani bi sunna kyarara daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam na gaba yace wa yarawna tarkal khusuma suna ganin cewa wajibi ne mutun ya bar khusuma da rikici da jayayya wal mira'i fil qur'ani wa ghayruhu da jayayya cikin qur'ani li qawlihi da fadar shi fadar Allah madaukin sarki da yake cewa ma yujadil fi ayati Allah illa allazina kafaru ba kowa ke jayayya cikin littafin Allah ba sai kafurai duk da nan Allah yana nihin jayayya ta musun abun ta inkarin abun amma kuma al-aya tujarrubi zailaha ana janta da gizarta zuwa ga wasu har me jayayya ta haka nan ba ta musu ba ya ani yujadul fiya takziban biha yana nihin yana jayayya a cikin ayoyin Allah dan ƙaryatawa wallahu alam Allah ne masani yace wa isbituna suna tabbatarwa da khilafata abubakar halifancin abubakar ba'da rasul sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bi ikhtiyari sahaba iya ta yadda sahabbai kansu suka zabe shi yana raddi ga ƴan shi'a summa khilafatu umar ba'da abubakar sannan halifancin umar bayan abubakar bis khilafi abubakar iya shi kuma abubakar yan nada shi summa khilafatu usman sannan halifancin usman bis jama'i ahlus shura ta yadda ahlus shura suka tattara suka bashi wannan shugabanci wasa'irul muslimina da sauran muslimai an amru umar ta hanya umar shi yayi umarni ayi haka summa khilafatu ali sannan halifancin ali ibn abi talib an bayyati man bay'a min al-badarin akan mubay'ar ga wanda kai mubay'a na badariyin ammar ibn yasir da sahal ibn hunayf da wanda suka biyo su daga cikin sahabbai da wanda suka zo biyo su da farala wa yaquluna malamai suna hada bi tabdili sahaba radiyallahu anhu farala sahabbai Allah yarda da su raddi ne ga ƴan shi'a Allah yana cewa li qawlihi dan fadar Allah yana cewa laqad radiyallahu anil mu'minin Allah ya yarda ga mummunai wani mummunan wanda zai zo baya ya fasara su izibai unuka ta hata shajara lokacin da suke maka mubaya galkashin itaciya suwa suka yi mu ne ko tabi'ai ne sahabban annabi ne kuma yace ya yarda da su haide kawo harfut ta'kid laqad ga lamul qasam kuma ga qad duka dan saboda ya nuna mana ɗan shi a ɗan mutan tunda Allah su kama raddi yace wa man asbata Allahu ridahu duk wanda ya tabbatar ma da Allah yarda shi Allah ya tabbatar mishi yace ya yarda da shi lam yakum minhum ba'da zalika ma yajibu sakhdillahi ta'ala ba abunda zai yi ya wajabta ma kanshi hushin Allah Allah kahin yace ya yarda da kaza ya yarda da wani sai an kai bango ya tabbatar da cewa wannan mutanen ya kai karshe ya san gaba ai bai yiwa ya yarda da wani kuma yace ya yarda da shi kuma a gaba mutanen ya kafurci kenan ya zama Allah ya bashi sheda ta banza ta yanzu kana ta mini hidima kana ta mini abun nan ban san ba cewa a gaba zaka mini butulci in ce na yarda da kai duniya da lahira nan bayan shekara ka zo mi zagayya da kai mi bugayya da kai in ce na hwasa yardan ma da na hodi na hwasa dan ban san abin da zai zo gaba to Allah ya za a yi haka shi da ya san gaibu ya san gaba wasabiqun al-awwalun a kai ga aya na ashe haka Allah yake cewa wasabiqun al-awwalun margaya wanda suke na farko min al-muhajirin wal ansar wanda suke na muhajirai da ansar gabaki ɗayan su yace wallazina tabauhum har ma wanda suka biyo su a baya nan mu dake ban mu da tabbas sai Allah yace bi ihsanin suka biyo su da kyautatawa sai da yi kaidi bai barta a sake ba sahabbai sai ya kawo cewa kawai ya yarda su gabaɗaya muhajirun da ansar dan ya san yadda suke ciki ya san abin da zasu mutu akai amma mu wanda muka zo baya sai da ya sa mana kaidi cewa in kun kyautata yace radiyallahu anhum duka Allah ya yarda da su da wannan sharadin yace wa man asbata Allahu ridahu duk wanda Allah ya tabbatar mishi da cewa ya yarda da shi ba abinda zai wajabta mishi hushin shi walam yujib zalika litabi'in illa bi sharri ihsan kun ga magana bai fada ma tabi'ai ba cewa ya yarda da su sai dai shardanta cewa in kun biyo da kyautatawa faman kana min tabi'in min ba'dihim duk wanda kasance cikin tabi'ai bayan su yace yatanaqasuhum lam yati bil ihsan yantaqisu muka yana ta cin mutuncin su yana rage musu daraja to bai biyo su da kyautatawa fala madkhal lahu fi zalik bayya cikin wannan aya ta yarda Allah ɗan shi a bisa ciki yace wa man ghazahu makanahum duk wanda matsayin sahabbai ya bakanta mishi rai daga wajen Allah ya ga wannan ayoyin da suke ta bayanin faralar sahabbai yayi bakin ciki fa huwa mukhawwafun alaihi ma la shay'a a'zamu minhu ana ji mishi tsoron abin da yafi komai girma dan annabi yana cewa muhammadu rasulullahi wallazina ma'ahu har hada shi da yake cewa masalun fil injil kazar in akhraja shadahu zuwa karshe sahabbai ne sifanta to a karshe ka zo kake ta zagin su kana bisa kafirci fa akhbara annahu ja'alahum gaizan lil kafirin sai Allah ya bamu labarin cewa sahabbai abun bakanta ran kafurai ne duk wanda ke bakin ciki ga kafurai sahabbai to kafuri ne da ita Imam Malik ya kafa hujja cewa ɗan shi'a kafurai ne yahudan me yasa ran saboda suna bakin ciki game da sahabbai da faralar da Allah madaukin sarki ya ba ma sahabbai ina ga haba ya kare ba na shuda a ce mu gama shi dan in mun kare shi mu kama zan marasa ita kuma ita ma tsarin ta ina so mu samu mu kare ta kai muskai ta hin cikin karatun vacancy din nan mun mai da hankali dai wuce kamar wata mukama 6 ko 7 zai ta mana saura in babu abin da ya gito nan zan mu takaita abin da muka faɗa Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara zan mu tashi wa qalubi khilafihim wa qalubi khilafihim zan mu danyi bayan muka zo dan kan gaba ne muka kwana